Haha, D1 on the building.
On the beat, Winkraft.
Gare kumutani, masoya naga maatari. Aure tushe na amari. Chinye bita wuta dekerari. Dekerari. Yes, I'm a hostila, kuma beat killer. Wasu ko suka ce mu rexila. Masoya na kune penkila. Yes, kune penkila. Guys, muna saka kaya motocin. Babu taya, ni nake dafa musu shayi a taya Cap City. Zuwa gidan waya data. We are diligent
legend.
We are diligent legend. Kalmar diligent legend. Career su mu janye
kai
mu legend ne. Epien suka bani agent ne. Career ku mu janye D1 ni legend ne. Ba wai kai mai tsokaci Allah ne ai zai ba mu ci. Epien mu ne za mu ci.
Yes,
mu ne za mu ci. I kill the beat ba iskanci. Epien boy ba wawanci. Zallar basiran mu ta cika kai. Legend nake bayani gafara kai. In suka gan mu sai su jinjiga kai. Matakin gaye ai shi muke kai. In suka gan mu sai su dinga gospel. Harkar hip hop sai da tage. Muna zuba gani ba brake. Je town niggas muna da license. Eh, muna da license. Muka yi ta su dinga dicing. Masoya na suna smiling. Je town mune adangari. Mune guys ko a cikin dari. Je town niggas mun ci gari. Ha, muna gaye da kwarewa. Je town ta arewa harkar hip hop da kwarewa. Dub Nation da iyawa. D1 dan arewa muna fasa taro. Da kwarewa FPM ta Jos ta arewa. FPM ta Jos ta arewa. We the legend. We are the legend. We are the legend. Career su mu janye. Kai the legend. Karmar the legend. Gong gong. FPM legend. Mu ba ma ji. FPM boys ba sa ji. Eh ba ma ji. Sun dade suna fadin ba ma ji. Mun taro jis Freestyle Boys Nation din mu ne duk mun taro dai. FPN Legends. Legends. I see you my home niggas. Haha, J-Town with the best. Mu ne ai legend gaba daya. Mun tara ai.
Say yo!